wannan bayani da mai ba shugaba Bola Tinubu shawara a harkar makamashi Madam Oluwaheyan ta yi a Cape Town ta kasar Afrika ta Kudu ya dauki hankalin kwararru a fannin makamashi kuma wanda ya taba zama shugaban kamfanin bada wutar lantarki na Kaduna Alhaji Idris Muhammad ya tsokaci cewa tun zamanin mulki da aka yi a baya ne ake yi wa ƴan kasuwa tayin su zo su zuba jari a bangaren makamashi amma kuma har yau wannan kira bai karbu ba
in yayi wannan alƙawarin kamar yadda aka saba ji babu abin da ya tabbata sai mu ce to kaman kare ne da aka ce ana buki a gidansu sai ce mu gani a kas to kin ga sai dai mu jira mu ga menene zai faru amma ni dai ana wara'ayin maganan samun wadataccen wutan lantarki sai an yi da gaske amma kuma ban ga alama an fara ba
shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci cewa
to wannan bayani ne sharholiya tatsuniya labari ne mara makama shekara nawa aka yi ana wannan maganan yanzu ba abun kunya bane a ce sai yanzu ake zuwa kasar Afrika ta Kudu ana cewa wai daga nan zuwa shekara ta 2027 a Najeriya za ta samu tana awa 20 ai wannan abun kunya ne ka duba kasashe kamar Morocco kamar ita South Africa kamar Egypt wuta jiddadin alaina suna da wuta megawatt nawa suke generating a kullun amma yanzu da ake magana shekara nawa duk gwamnatin da ta zo haka ake kawai sai dai a jidu kudin mutane a sharholiya tun daga Obasanjo ake diban kudi da sunan za a gyara makamashi a Najeriya har yau ba wannan abu da ya faru yanzu ka duba abun kunya a ce mai kwana sati biyar ba wuta a kasar nan a ce wai abu ya rikice an rasa yanda za a yi amma kana magana wai shekara ta 2027 shine za a samu wuta awa 20 wannan ba gaskiya bane wannan bayani ne na labarin mai shayi kuma me an yi haka ne a tafi kawai don dai a san inda za a kashe kudin kasa in ba ka ba me na wani sai ka je Afrika ta Kudu ne zaka bada wannan bayanin wannan magana ne kawai an kirkiro hanya ne kawai da za a ci gaba da almandahanu a ci gaba da takaita aljihun kasar nan shekara nawa aka yi ana wannan duk shugaban da ya zo labarin da zai zo ya tafi da shi kenan Allah ya sauki
amma ga wani dan kasuwa mazaunin Abuja wanda yake amfani da wutar lantarki a kasuwancinsa Malam Aminu Jumare ya bayyana ra'ayinsa na daban
ita wannan mashawarce shugaban kasar Najeriya da ta faɗi abubuwan da ta faɗa da ya nuna cewa za a iya samun hasken wutar lantarki na tsawon awoyi 20 a kowace rana magana ce mai daɗi amma fa idan za a iya jurewa a samun wa al'umma wannan yawan sa'o'in da take magana akai to gashi ta faɗa ka amma kuma wani abu mamaki shine a kulli yawmin cin bashi ake akan sha'anin hasken wutar lantarki to ta yaya za a ce misali an samu mafita kenan akan wannan al'amari ni dai ina ganin a saki kokarin nazari akan wannan al'amari ta yanda za a samu hasken wutar lantarki mai dorewa ba tare da an rika yin alƙawura da suka sha bamban da tunanin mu ba
Madam Oluwaheyan ta ce Najeriya na dab da samun gaga domin ci gaba a fannin tattalin arziki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.